aje neman duna birnin Maiduguri da kewaye suka tashi da karin kudin biredi a jihar sakamakon yakin da ake yi a kasar Ukraine da Russia da ya fara tsadan alkama da ake kawowa zuwa lahiyar Afirka na sarrafa fulawa da ake yin irin waɗannan biredi da shi ana dai sarrafa biredi a kasuwannin duniya daban-daban wanda kusan kowane kasa mutum ne je ana sarrafa irin waɗannan biredi sai dai launin su ne ya sha bamban da na juna sakamakon yin yadda ake sarrafa biredi a kasashe daban-daban da ke fadin duniya irin wannan karin farashi dai in ji masu sana'a gasa biredi ya danganta ne sakamakon hawa-hawan ababen da ake sarrafa biredi da shi musamman ma na fulawa Alhaji Bukar Mustapha shi ne shugaban masu gasa biredi da ke jihar Borno
da ni fulawa ta kai naira 25,000 shi suga kandama tun azumi suka kara yanzu haka suga ya kai naira 26,000 akwai shi yiwuwan tsadan gas kanta domin gas kanta ma tana cikin ga abubuwa da yake sa muke yake ba mu wahala ciki sosai don gas ma yana naira 700 da har zuwa sama akwai shi wasu yeast su suga yeast kansa a muna san yeast a kafin azumi muna san yeast naira 17,000 yanzu muna san shi naira 20,000 bota muna san shi 18,000 yanzu mu ma shi ma ana san shi 20-21 so yiwuwan wannan abubuwa muka zo muka dubi sai muka ga masu biredin mu din yawanci suna barin sana'a domin halin da ake ciki yana fitta su cikin sana ba samu so muka zauna muka dubi muka ce to masu cewa kar mu sa su cikin wani hali mu da kuma muke ciki bari mu samu mu tsira ciki so kari da aka yi ba wani kari ne mai wanda zai fidda hankali ba amma dai zamu ba masu ci hakuri ba ka gani kaman kun yi la'akari da irin cewa biredi abincin da ake ci na kasa da kasa wato abin da ake cewa international food kusan kowane kasa aka ci biredi a tamfari daban-daban ba gani kan yana iya taba tattalin arzikin kasan
eh to wannan mu ba yanda za mu yi mu ci a cikin wannan al'amuran shi tattalin domin abin da yake tafiya mu dama muna neman agaji daga gurin gwamnatin ma domin ina ko wata hanya da za a sa subsidy ma irin abin da yake kawo kaga shi fulawa alkama kansa babu alkama ba a Najeriya ake noma ta ba fadan tsakanin Ukraine da Russia shi ne ka problem
shi ko wani mai zira'an sai da shayi wanda ya taho tun daga kasar Nijar ya ce wannan garin kuɗi yana taɓa musu sana'arsu
ni ne Musa ne shayi
shekaran ka nawa da zuwa cikin ne
gaskiya shekara ta 6 da zuwa Maiduguri ina sana'ar shayi
ka kuma kasar Nijar ka zo
daga Nijar na dawo
to ya sanan take gudana yanzu ganin cewa an ƙara wannan kuɗin biredi haka
kai sanan yanzu dai sai dai hankali ko sai dai mu ce Allah ya ba mu wani alkhairi amma wannan tsadar rayuwa da muke ciki ko Allah zai yi mana ji kawai
to ganin cewa kukan sari wannan biredi ne a wajen masu gidan biredi ko ku zo ku tsira ma jama'a kaman yanzu akwai wani fita
gaskiya dai fitan nan dai ba irin yanda ku sani ba tunda yanayin da aka ƙara mu kuɗin a yanda muke sani
wato ba wani fitan kirki
gaskiya fitan kirki dai kawai za mu ci dai Allah ya ba mu wani alkhairi
to ko ya sauran masu amfani da biredi suka ji ne da wannan gari
sunana Abubakar Musa na zo na tambaye mai shayi nace ya bani shayi yana bani shayi nace ya bani biredi na naira to abinda yafi bani mamaki sai ya bani biredi kaman yanda yake bani da na naira 30 na naira 70 kai sai ya bani wai shine naira 100 nace masa a ya mallan ya zaka bani haka wai ni ban san abinda yake faruwa ba nace ban sani ba yace wallahi biredi ya tsara nace biredin da talaka yana dan sa a bakin salati
sunana mallan dallaji dama rayuwar ta yi mana tsanani to shayi da biredi nan ma don rashin abinci ya zada ne sai ya sa tuwo ba ya sayar sai da mu sha shayi da biredi
wasu masu amfani da biredi kenan ke bayyana ra'ayinsu game da tsarin kuɗin biredi da aka waye gari da shi kuma ya zama to abincin gaggawa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.